Now I want to talk about just how to actually handle the word.
Kuma yau ina yanzu ina so yin magana ne akan yanda zamu iya mu sarrafa kalmar Allah.
It's God's prerogative to reveal himself.
Ai niyyar Allah ne domin ya bayyana kansa a gare mu.
He chose to give us information about himself.
Ai shi yana zaɓin ya bayyana mana kalmar sa ko kuma zantattuka game da kansa a gare mu.
But yet there are so many different doctrines.
Amma kuma akwai koyarwa daban-daban.
In so many different denominations.
Kuma wato ecclesiyoyi daban-daban.
It's easy to believe.
Yana da sauki domin a gaskanta.
That it is unknowable.
Cewa ai wani abu ne ba za a iya gane ba.
Who God really is.
Ko waye ne Allah.
And I want to say that is a lie from Satan.
Kuma ina son gaya muku cewa wannan wata ƙarya ne daga Iblis ce.
It is important for us to understand.
Yana da muhimmanci da farko domin mu gane.
That God has given us.
Cewa Allah ya riga ya ba mu.
The information that we need.
Dukkan bayanin da muke bukata.
To know what is true.
Domin mu san ko ene ne gaskiya.
We are to worship him in truth.
Ya kamata mu yi masa sujjada a cikin gaskiya.
In the word of God.
Kuma a cikin kalmar Allah.
Is sufficient.
Kalmar Allah cikakke ne a gare mu.
For every good work.
Domin mu aikata kowace aiki mai kyau.
Which must mean.
Wanda ke nuna cewa.
He has given us in his word.
Ai ya riga ya ba mu a cikin kalmarsa.
Enough revelation.
Cikakken ruya da kuma wahayi.
To resolve all doctrinal differences.
Domin mu iya kawo ƙarshen duka bambance-bambancen koyarwa.
And that's what it says in Ephesians 4.
Abin da ya faɗa kenan a Amsa sura 4.
Starting in verse 11.
Daga aya 11.
He himself gave. Some to be apostles, some prophets, some evangelists, some pastors and teachers, for the equipping of the saints, for the work of the minister, for the edifying of the body of Christ. Till we all come to the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God. Understand what Paul is saying there. Doctrinal differences are because of either false prophets what 2 Peter promises. He promises there will be false prophets. And remember what a prophet does. He's not a fortune teller. Telling the future. A prophet is one who declares who God is. And so false prophets declare a false God that they call Jesus Christ. So some doctrinal differences are because people are worshiping an idol. That they call Jesus Christ. And the other doctrinal differences are because people are mishandling the word of God. Doctrinal differences are always a sign of either sin or immaturity. I want to repeat that.
Ina so take maimaita wannan.
Doctrinal differences are always without exception a result of sin,
suna zuwa ne ta dalilin zunubi,
a result of immaturity,
ko kuma rashin cikawa, ko kuma girma, ko kuma rashin balaga.
But they are never,
amma ba su iya taba kasancewa,
is a failure,
wato kasawa ne, gazawa ne,
for God to have explained himself,
wato domin Allah ya bayyana kansa.
He's given the church
bambance bambance wan koyiswa bata zuwa na wai domin Allah ya gaza ko kuma ya kasa bayyana kansa. Saboda haka yana ba na ecclesiansa
everything it needs,
wato Allah ya riga ya ba ma ecclesia duk abin da
take bukata, to come to the fullness,
domin ta zo ga cikawa,
of the knowledge,
na sani,
of the Son of God,
na dan Allah,
to a perfect man,
zuwa ga cikakken mutum,
to the measure,
ga auni, ma'auni,
of the stature,
na sifa,
of the fullness of Christ,
na cikawan Kristi.
But I've been coming to Nigeria for almost 10 years.
Zuwa na a Nigeria ya koma baya zuwa shekaru 10 da suka wuce.
You got all kinds of different denominational differences.
Kuma na lura cewa kuna da bambanci a dariku da yawa a nan.
But you say unity, 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 unity.
Amma kuna ambata haɗin kai, haɗin kai, haɗin kai.
And God says,
Allah ya ce,
unity through knowledge.
Bari haɗin kai ya zama ta wurin sani.
You say unity through ignorance.
Sai kuma ku kuna ce ai haɗin kai din rike zo ta wurin duhun rashin sani ko duhun kai.
God says you're supposed to have unity.
Amma yana cewa ai ya kamata ku samu haɗin kai ne.
And the Spirit gives you unity through faith.
Wato haɗin kai da ke zuwa ta wurin ruhu da kuma ban gaskiya.
And the way you have unity is through knowledge.
Kuma hanyar da za ku iya samu haɗin kai kuma shi ne ta wurin sani.
Your view of unity,
kuma hanyar da kuku ke kallon haɗin kai,
is we can't know anything.
Shi ne ai ba kuna cewa ai ba za mu iya mu san komai da komai ba.
So let's just agree to disagree.
Saboda haka bari mu yarda da juna, domin kuma mu a wata hanyar kuma kada mu yarda da juna.
Jesus Christ,
Yesu Kristi,
is the truth.
Shi ne gaskiya.
When you say we can be partners,
idan ka kunce zamu iya mu shiga cikin yarjejeniya,
without caring about who Christ is,
ba tare da lallai mun damu ko wane ne Kristi ba,
without caring about the knowledge of the Son of God,
ba tare da mun damu ko menene cikakken sani na dan Allah ba,
you have rejected Jesus Christ.
Ya nuna cewa ai kun yi biris da Kristi kenan.
Because you say he's not true.
Domin kun ce ai ba shi ne gaskiya ba.
You say he is truth.
Ai kun ce wai shi gaskiya ne.
But what you've done,
amma abin da kuka yi shi ne,
is joined idols.
Wato gumakai.
You've joined idols to Christ.
Kun hada Kristi ne da gumaka.
If you believe in Jesus,
idan kun yarda da Kristi,
you must believe,
dole ku gaskanta cewa,
that all doctrinal differences,
duka bambance bambancen koyiswa,
are resolvable,
abubuwa ne da za a iya a magance su,
through the faithful handling,
ta wurin amintaccen bincike,
of the Word of God,
na kalmar Ubangiji.
There has to be a standard of truth.
Dole a samu wata ma'auni na gaskiya.
It can't just be, well, I feel this.
Ba wai ta kasance cewa ai ga yanda ni nake ra'ayi na da yanda nake ji ba.
I feel like tongues in the church is a movement of the Holy Spirit.
Ba wai mu ce ai harsuna a cikin ecclesia ai motsawa ne na Ruhu Mai Tsarki.
It has to be,
ai dole ta kasance,
what does God's word say?
Menene kalmar Allah ta faɗi?
What does God's word say?
Menene kalmar Allah take fada game da wannan?
By the way, it says
kuma haka take cewa
tongues are for unbelievers.
Harsuna an yi ta ne domin marasa ban gaskiya.
Tongues are always a sign.
Ai harsuna alamu ne.
Tongues in the church are always a sign.
Harsuna a cikin ecclesia a kowane lokaci tana bada wato alama ne.
That the church is filled with unbelievers.
Cewa ai ecclesia cike take da mara ban gaskiya.
That's what God says.
Abinda Allah ya faɗa kenan.
People love to debate it.
Mutane suna kaunan yin muhawara.
They love to say, no, we see the Spirit move.
Suna so su ce, ba ce ruhun yana motsawa.
But they don't just want to say.
Amma ba su so su ce.
Is that the Spirit of God?
Ko wannan ruhun Allah ne?
What does God's word say?
Menene maganan Allah ke faɗi game da wannan?
God gave his word.
Allah ya bada karmansa.
So there is a final authority.
Domin kuma shine ya zama ma'auni na ƙarshe.
So through the fullness of time.
Kuma a cikin cikakken lokaci.
The church will come to perfect unity.
Ai ecclesia za ta zo ga cikakken haɗin kai.
And what will happen?
Kuma me zai faru bayan wannan?
If you dealt with the word of God,
idan kun sarrafa kalmar Allah,
it would happen in Nigeria now.
Zai iya faruwa a kasanmu Nigeria yanzu haka.
God says through Paul.
Allah yayi magana ta wurin manzo Bulus yana cewa.
Come to the unity of faith.
Yace haka ne zamu zo ga haɗin kai ta wurin ban gaskiya.
The knowledge of the Son of God.
Kuma sanin dan Allah.
To a perfect man,
zuwa ga cikakken mutum,
to the stature of the fullness of Christ,
zuwa ga sifa da kuma cikawan Kristi,
that we should no longer be children,
domin kada mu ci gaba da zama yaran kananan yara,
tossed to and fro,
wanda ake motsa su gaba zuwa baya.
I said this yesterday,
haka ne na faɗi jiya.
Every time I come to Nigeria,
look at it, na zo Nigeria,
it seems like there's a new doctrine that's flowing through the church.
Sai in ga kaman akwai wata sabon koyarwa take wanzuwa a cikin ecclesia.
Stop being children.
Ai ya kamata ku daina zaman yara.
You have a duty to be men and women.
Kuna da nawaya a wuyanku ku zama manya wato maza da mata.
You act like little children.
Kuna yi ne kaman kananan yara.
That anybody can confuse.
Wanda ko mutum wani mutum zai iya ya rikitas da ku.
Because you won't say.
Domin kun kasa cewa.
There's a standard.
Ai akwai wata ma'auni.
Jesus Christ is the truth.
Yesu Kristi shi ne ma'auni na gaskiya.
His word is the truth.
Kalmarsa kuma ita ce gaskiya.
And it has to be the final standard.
Kuma ita ce ma'auni na karshe.
By which everything is judged.
Ta wurin wannan ma'auni ne kuma ake sharanta kowane wani irin koyarwa.
So that's what it means to accept what is written.
Ma'anan karban abin da ke rubutacce kenan.
Let me talk about some of the challenges.
Bari sake yi magana kan waɗansu kalubalen.
About accepting what is written.
Da ke zuwa ga kake hana mutane karban abin da take rubutacce.
We all walk in.
Dukkanmu muna tafiya a ciki.
To churches.
Muna shigan jami'o'i daban-daban.
With biases.
Muna zuwa da namu ra'ayi.
When we're saved,
yayin da muka samu ceto,
we've all been taught a standard of right and wrong.
Ai an gaya mana ko menene bambancin abu mai kyau da mara kyau.
And even though it was by the world,
kuma ko da yake an yi haka ne an ta wurin moran kalmar Ubangiji,
that taught the standard,
wanda take sa bamu ma'auni.
We come into the church.
Sai kuma mu zo cikin ecclesia.
And we accept that standard.
Sai mun karba wannan ma'aunin.
And our bias is to keep that standard.
Sai ra'ayinmu shine mu ajiye wannan ma'aunin.
For instance,
kaman bari mu ba ku fatanci.
Did Jesus drink wine?
Yesu Kristi ya sha ruwan annabi.
And I mean wine with alcohol in it.
Ma'ana shine wato ruwan annabi wanda akwai giya a ciki.
Yes, he did. That's what the scriptures say. It can't be debated. The word is clear. He's accused of being a drunkard. But in Nigeria,
among Nigeria,
every Christian thinks it's a sin to drink wine. It's easy to read the Word of God and bring your standard in that says it's wrong to drink something with alcohol in. But Jesus drank wine. Jesus did it. By definition, it is not a sin. But yet in your biases, you'll read into passages and say it's sin. Even though God said you can bring strong drink, meaning like whiskey.
Wato koda ce kalmar Allah tace zamu iya ku kawo irin wayannan abin sha
to the feast of the Lord.
Zuwa ga jini na Ubangiji.
The sin is drunkenness.
Zunubin shine buguwa.
So do you see my point?
So ina fatan zamu iya ku gane inda nake tafiya.
Don't kid yourself.
Kada ku rikitas da kanku.
Your mind needs to be renewed.
It needs to
be renewed from what you were taught as right and wrong. You can't be holier than God. It is not more righteous never to drink alcohol.
Wato ba ta ya nuna sarki idan an ce baka shan abin da ke da giya a ciki.
Or people think they can be holier than Christ.
Ko kuma mutane suna gan kaman ai sarkin su zai iya fi na Kristi.
But yet your bias,
amma kuna zuwa da naku ra'ayi,
is going to push you in that direction.
Ai sai tura ku ne zuwa ga wata gefe.
When you read the word of God,
yayin da kuka karanta kalmar Ubangiji,
you have to accept it as it is written,
dole ku karbe ta yadda aka rubuta ta,
and not as you want it to say,
yadda kake son a fade shi ba.
In the most widespread thing,
wato wata koyarwa wanda aka kita gaba daya kenan,
is the nature of who God says.
Shine kuma wata koyarwa wanda ta shafi ko wane ne Allah.
Because everybody hates the idea that they can't somehow force God to save them. But the word of God is crystal clear. In Romans 9, as it is written, Jacob I have loved, and Esau I have hated. What shall we say then? Is there unrighteousness with God? Meaning, is it unrighteous for God to say there is absolutely nothing, nothing that Esau could ever do to be saved? The Bible even says he sought repentance with tears. But the word is crystal clear. If you are willing to accept what is written, it is not debatable. You just have to accept the words. whether you like them or not. You need to stop letting your biases about your feeling of how great you are to change what God says about himself. What shall we say then? Is there unrighteousness with God? Certainly not. For he says to Moses, I will have mercy on whomever I will have mercy, and I will have compassion on whomever I will have compassion. Now understand that when Paul quotes Moses, when he quotes Exodus, he's not twisting the words. Do you know when God said that to Moses? Moses says to God, show me your glory. And God's response is, I will have mercy on whom I will have mercy. When you say that somebody can come to faith based on their own works, you have rejected what God called his glory. This isn't a minor issue. But we want to make God small and God and man big. And Christians want to make God big and man small. Because the meek inherit the earth. Recognize your own biases. Verse 16, so then it is not of him who wills, nor of him who runs, but God who shows mercy. Nobody is saved by their own works. Nobody is saved unless God chose them before the foundation of the world. That's the unquestionable, undebatable teaching of Scripture. Verse 21, does not the potter have power over the clay? From the same lump, to make one vessel for honor. And one vessel for dishonor. But we hate that thought. Because we want to go, but man is man. Instead of being like David, man is dust. That God in his mercy gave his spirit to. Don't let your biases change you from accepting what is written. Understand, every single person, because this is the nature of sin,
wato wannan shine yanayi na zunubi.
Every single person
duka kowanne mutum
wants to make it God
yana so ya kira wata gunki
after their image
ta wurin sifarsa.
They want their sins
ai suna son zunuban su ne
to be acceptable to God. That's why false prophets are so acceptable. Why so many people love them. Remember the story in 1 Kings 22. Where Ahab's going.
Inda Sarki Ahab
wants to go to war.
Yana so ya je yaki.
And they're saying, well, what do the prophets say?
Sai littafin ta ce dai daga cikin annabawan yace.
And all the prophets come.
Ai ga duka annabawan sun taru.
Say you're going to have success.
Sai suna masa annabci suna cewa ai za ka yi nasara.
You're going to be so successful in the battle.
Ai za ka yi nasara a wannan yaki.
Love false prophets.
Mutane suna kaunan annabawan ƙarya.
Because they make God.
Domin suna maishe Allah.
To be how they want God to be.
Ya zama kaman yadda su suke so ya kasance.
But here's what God says.
Ku ji abin da Allah ya ce.
And the Lord said.
Sai Allah ya ce.
Who will persuade Ahab to go up? That he may fall at Ramoth-Gilead. So one spoke in this manner. And another spoke in that manner. Then a spirit came forward. And stood before the Lord. And said, I will persuade him. And the Lord said to him, in what way? So he said, I will go out and be a lying spirit in the mouth of all his prophets. And the Lord said, you shall persuade him and also prevail. Go out and do so. Therefore, look, the Lord has put a lying spirit in the mouth of all these prophets of yours. And the Lord has declared disaster against you. God causes false prophets to arise to see if you will follow the false prophets or the true prophets. How do you tell if there is a lying spirit in their mouth? There is only one way. Test the lying spirit against truth. What is truth? The word of God.
Menene gaskiya shine kalmar Allah.
People want false prophets.
Ai mutane suna marmarin koyaswar ƙarya.
The same reason.
Kuma dalilin haka shine.
That Ahab had, I think it was 400 prophets.
Wato dalilin ɗaya ne da dalilin da yasa sarki Ahab yana marmarin annabci na ƙarya.
They all said the same thing.
Wanda suke faɗin abu ɗaya.
God is the God that will give you victory.
Allah ne wanda zai baka nasara.
And they believed it.
Sai kuma ya gaskanta su.
Because Ahab was a wicked man.
Domin Ahab ma ai mummun mutum ne.
And he wanted God to be the God that was like him.
Kuma yana son Allah ya zama kamar sa.
Another example.
Wata kwatanci kuma.
That is very applicable, I believe.
Wanda tana nan daidai da abin da nake.
To the Nigerian context.
Da abin da ke faruwa a Nigeria.
Deuteronomy 18.
Kuma an shari'a sura 18.
22.
Aya 22.
When a prophet speaks in the name of the Lord, if the thing does not come to pass, if it does not happen, that is the thing which the Lord has not spoken. The prophet has spoken it presumptuously. You shall not be afraid of him. You have people that call themselves prophets. The biblical standard for a prophet if you ever say God told me, that this is going to come to pass, and it doesn't come to pass, they have never heard from God. You accept prophets that sometimes get it wrong. There is no prophet of God that foretells that ever gets it wrong. Because God doesn't lie. But you want to think, you can have these prophets they get it right 80% of the time. And they're speaking for God. And God's word said they were never speaking for God. Do you accept the word of God as written? Or do you want God to be the God that you want? And so when you read the word of God, in addition to looking for your own biases, make sure you check your attitude. Because you can have the attitude that David has. Psalm
119.
Verse
97.
Oh, how I love your law. It is my meditation all the day. You, through your commandments, make me wiser than my enemies. For they are ever with me. I have more understanding than all my teachers. For your testimonies or my meditations, I understand more than the ancients. Because I keep your precepts. That's the attitude we're supposed to come to the Word of God. God says in James 1, that he will give wisdom to any who ask.
Yace zai ba da hikima ga duk wanda ya tambaya.
Do you ask for wisdom?
Ko kana roƙon Allah domin hikima?
And he's told you how to get wisdom.
Shi da kansa ai ya riga ya koya mana yanda za mu iya mu samu hikima.
You come to the word of God.
Dole ne ku zo ga duk binciken littafin Allah.
Not putting your thoughts into the passage.
Ba wai ta wurin sa naka tunani a cikin kalmar ba.
But come expecting God to speak to you.
Amma duk lokacin da ka zo binciken littafi sai ka zo da tunanin cewa Allah zai maka magana.
Our sin always tempts us.
Zunubi kuwa yana jarabce mu a kowane lokaci.
To put our words into God's mouth.
Jaraba ne a gare mu domin mu sa kalmar namu a bakin Allah.
But the word of God.
Amma kalmar Allah.
Is to put his words.
Wato niyan Allah shine ya sa nasa kalma.
Into our mouth.
A cikin namu baka.
That's why David said.
Yasa Dauda yace.
I'm wiser than my teachers.
Ai na da hikima fiye da malamai na.
Do you come to the word of God?
Ko kana zuwa ga kalmar binciken kalmar Allah
with the expectation
da tunanin cewa
of being rebuked.
Za a sauta maka
of being reproved.
Ko za a karfafa ka
of being corrected.
Ko za a kawo maka wato za a kawo maka gyara.
Of being instructed in righteousness. Because the attitude with which we read the Word of God completely affects how effective the Word is in our lives. Are you like Job and his friends?
Ko kana nan ne kaman abokanan Ayuba?
Saying God has to be like this.
Wanda suke ce ai ya kamata Allah ya kasance kaman haka.
Are you like David?
Ko kana nan ne kaman Dauda?
Saying show me God.
Yana ce wanda yake cewa Ubangiji ka nuna mini.
Show me what you really like.
Ka nuna mini ko kai wane ne.
Let me give you some things that usually get in the way of that.
Bari ba ku waɗansu dalilai da suke iya hana mutum ya karɓi kalmar Allah yadda ya kamata.
And remember how passionate we can be about this.
Ku tuna yadda za mu iya mu zama da marmari a game da wannan.
This is what
wannan shi ne
Jesus Christ said about the Pharisees.
Abinda Yesu Kristi ya faɗi game da Farisawa.
So that he condemned them.
Haka ne ya kashe su.
They were more concerned about their traditions.
Domin sun fi damu da nasu al'adu.
Than they were about the word of God.
Fiye da yadda suke damu da kalmar Allah.
Mark 7.
Littafin Markus sura 7.
Verses 6 through 9.
Aya 6 zuwa 9.
And he answered.
Sai ya ansa.
And said to them.
Yace musu.
Well, did Isaiah prophesy of you hypocrites?
Menene annabi Ishaya ya faɗi game da ku?
As it is written.
Kaman yanda take a rubuce.
This people honors me with their lips.
Ai wa'annan mutane suna daraja ni da baka ne kawai.
And their heart is far from me.
Amma zuciyarsu tana nesa da ni.
And in vain.
Kuma a banza ne.
They worship me.
Suna mana sujada.
It is vanity to worship.
Ai banza ne idan za ka yi sujada.
Teaching as doctrines the commandments of man.
Kana koyaswa irin ta mutum kuma ta jiki.
Jesus Christ.
Yesu Kristi.
Is looking at the Pharisees.
Ai yana kallon Farisawa nan ne.
And he's saying.
Sai yana cewa.
Your problem is.
Damuwanku shi ne.
You let the traditions of man
kumbar al'adu na mutum
na mutane
tana mulki
overrule the commandments of God
akan dokokin Allah.
I'm telling you, I have seen this happen in Nigeria.
Ina gaya muku cewa na ga wannan tana faruwa a Nigeria.
Over and over and over again.
Tana ta maimaita kanta, maimaita kanta, maimaita kanta.
You quote a simple, straightforward passage.
Zaka ga cewa mutum zai karanta wata aya da take babu wata matsala.
From Romans 9.
Daga Romawa sura 9.
Some vessels are made for honor.
They're
made to be in heaven.
And some
vessels are made for dishonor. God made them to populate hell. And people go, but my denomination says, if you ever say, the word of God says this, but my denomination says this, you have rejected the word of God for the traditions of men. And God destroyed the Jews for doing that very thing.
Kuma Allah ya halaka Yahudawa domin irin wannan aiki.
It can be hard.
Zai iya zama da wuya.
It can be really hard.
Zai iya zama da wuya sosai.
Maybe you grew up in a denomination.
Cewa ai kai girma a cikin wata iglesia.
But who is your God?
Amma wane ne Allah?
Is it Jesus Christ?
O Jesus Christ ne da kansa?
Is it the word of God?
Ko kuma kalmar Allah ne?
Or is it your denomination?
Ko kuma ikkilisiyar ka?
If it's your denomination,
idan naka ikkilisiya ne.
Well did Isaiah.
Wato ga abin da annabi Isaiah fada.
Prophesy of you hypocrites.
Yayi annabci yace ku masu riya ne.
You are a hypocrite.
Ku masu riya ne.
If you say you worship Jesus Christ,
idan kun ce kuna bautan Kristi,
and you put the traditions,
amma kun sa al'adu na mutane,
of man,
na mutane,
over the word of God,
kun daura shi bisa kalbar Allah,
you're a hypocrite.
Ai ku masu riya ne.
A hypocrite
mai riya kuwa
is someone who pretends
shi ne wanda ke nuna cewa
to be worshiping God
yana bautar Allah
when they aren't.
Amma kuma a cikakken gaskiya baya yi.
There is a place for hypocrites.
Ai akwai wani gurin da aka shirya ga masu riya.
The Bible's clear.
Littafi a bayyane take.
That place is hell.
Wannan gurin shi ne kurama ta wuta.
That place is hell.
But no good shine kurama ta wuta.
God doesn't play around.
Ai Allah ba wasa yake ba.
He is a jealous God.
Ai shi ne kishi ne.
He will not share his glory with another.
Daukaka da wani ba.
He is a jealous God.
Ai Allah ne mai kishi.
Look at the Jews.
They've
been scattered over the face of the
earth.
For 2,000 years. They've been scattered over the face of the earth. Just like Moses said they would be. In Deuteronomy 32. Excuse me, wrong reference. Deuteronomy 28. He says he will make them a proverb. In a byword. An astonishment. Over all the earth. When you look at how the Jews have been persecuted in Europe, in Russia, in America.
America.
They've been persecuted all over the world. And that persecution was sin. But God persecuted them in His perfect righteousness because they exalted the traditions of man over the Word of God. Be warned. Be warned. This is what a jealous God does to a people who say, I follow Jesus Christ. But they exalt man. They obey man rather than obeying God. God scattered a nation through the whole earth so we could understand how seriously He takes doctrine. How much He cares. Whether you ascribe greatness to Him or ascribe greatness to God or to man. Because whoever you set as your final authority, that's who you ascribe greatness to. That's who you worship. If you are unwilling to judge your denomination's doctrines against the Word of God, you are a hypocrite. And you honor God with your lips, but your heart is far from Him. Narrow is the way. Narrow is the way that leads to life. And there are few who find it. Anyone who exalts the tradition of man over the Word of God hasn't found it. They're hypocrites like the Jews. There are traditions that we are to hold to because those traditions are how the church grows. 2 Thessalonians 2. Therefore, brethren, stand fast and hold the traditions that you were taught, whether by the word or our epistle, not by the traditions of man. Paul wrote to Timothy, hold fast to the form of sound words that I have given you, and find others that will teach the same. Those are the traditions that we're to hold to. We don't run after every fad that comes into the church. Otherwise, you're like a little child that gets tossed to and fro. When you're seeking the traditions of man, you will be tossed all over the place. When when you seek the traditions that were taught by the word.
Idan kuna neman al'adun da aka koyar da shi ta wurin kalmar Ubangiji ne.
You will stand fast.
A ta haka ne za ku tsaya tsayin daka.
Let me end there.
Bari in tsaya a nan.
Let me pray.
Bari addu'a.
Oh Lord God.
Ya Ubangiji.
It is so common.
Tana nan a bayyane a koina.
For man to exalt their opinion
domin mutun ya daukaka nasa ra'ayi
rather than humbly coming to the word.
Maimakon kaskanci da zuwa gurinka.
We pray for everyone that's listening.
Muna roko ga kowanne da ke saurare mu a wannan lokaci.
May they humbly come to your word.
Ka taimake su domin su kaskantar da kansu su zo ga kalmarka
rather than seeking their own thoughts.
Maimakon su bi nasu tunani.
Whether to see, seeking the traditions of man. Let no one here be a hypocrite. Saying that you are Lord. While they give something else. More authority than you. For we can only have one Lord. And that is you, Lord. And you give us your word. So we know what we are to do.
Domin mu san abin da ya kamata mu yi.
As your slaves.
A matsayin bayanka.
God give us a heart.
Ka ba mu wannan zuciya.
Through the work of your spirit.
Ta wurin aikin ruhunka.
To accept what's written.
Domin mu yi abin da ya kamata.
Amen.
Amen.